ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 18 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da 4 ga watan October shekara ta 2001 muna karatun littafin Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqh as-sunnah li Sheikh al-Muhaddith al-Allama Abi Abdurrahman Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahmatullahi alayhi a inda muke sa ran wannan ya zama shine karshen karatun ainihin muqaddimar wannan littafi wanda muqaddima ce hafila cikakkiyar muqaddima dake dauke da ainihin wato mas'aloli na ilimin usulul fiqh da mas'aloli na mustalahul hadisi da mas'aloli na abin da ya shafi alqawaidul fiqhiyya al'amma bayan ainihin mun gama karatun wannan in Allah madaukakin sarki ya so to ya zan mun cika alƙawarin da muka yi wa mutane kenan abinda zai biyo baya na daga abinda zai ainihin shafi karatun matanin wannan littafi to wannan wani abu ne wanda yake ba mu yi alƙawari akan ainihin tabbas ba mu dai dama alƙawarin da muka yi shine kamar yadda muka fadi a jiya insha Allah ta'ala cewa muqaddimar wannan littafi da malam yayo ta wanda ke dauke da ilmomi na mustalahul hadith da ilmomi na usulul fiqh da na alqawaidul fiqhiyya wadanda suke da karancin asame su a wurare da dama na daga littafin ilimin usulul fiqh ko ilimin alqawaidul fiqhiyya ko ilimin dake da alaka da mustalah muka ce su ne muka yi alqawari dangane da in Allah madaukakin sarki ya so zamu karantar to a yau ga mu a cikin ainihin jeren giyar kasar na video da audio na 10 kenan insha Allah ta'ala a inda da ikon Allah zamu tashi akan alqa'idatu thalitha ashara qa'ida ainihin wato wannan za ka rage sai ka karo to 5 ga watan October ainihin wato alqa'idatu thalitha ashara qa'ida ta 13 malan yace la yuqalu fil hadith adh-dha'if qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aw warada anhu aw nahwu dhalika ne mutum ma'ana yau kuma cin gyaran ma na malam Muhammad Nasir al-Din al-Albani yau cin gyaran shi kansa al'amma tunda wannan mas'ala ce wanda yake an samu da dama wadanda ake gani manyan malamai ne da suka yi rubuce-rubucen da a yau ake alfahari ake amfanuwa da wadannan rubuce-rubuce sun karya irin wadannan ka'idoji a cikin ilimi sun tattake su gaba ɗaya ba su waiwaya ma sun kalle su ba ko dai saboda sakaci ko kuma wallahu a'lam saboda ba su san su ba saboda Allah yana cewa fawqa kulli dhi ilmin alim duk ilimin ka akwai wanda ke sama da kai to yace wannan ka'ida ta 13 ita ce la yuqalu fil hadith adh-dha'if qala sallallahu alayhi wa sallam hadisi wanda yake mai rauni to in aka zo ba a cewa manzon Allah ya ce matukar an san hadisin na da rauni to tun farko ba a cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce aw warada anhu ba a cewa wannan hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam wan haw dhalik ko kuma wata kalma wadda take nuna kai tsaye a danganta abin ga annabi to ba a fadi sai dai ka faɗi kalmar da mai saurarenka da mai karanta ainihin abin da kake rubutawa da mai ganinka a yayin da kake faɗi zai fahimci cewa kai kanka wannan maganar da kake faɗi kana nuni akan babu tabbas akan ta kamar ka ce ruya ko ukiya ko kila ko kuma da Hausa ka ce wai an ce manzon Allah ya ce duk ka buka ainihin shimfido wannan hadisi da kalmomin da a Hausa wanda ke Bahaushe ne gangaram da zaran yaji ya san babu shakka kai kanka ka lahanta magana jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam yace qala an-nawawi fil majmu'i sharh al-muhazzab al-imam an-nawawi ya fadi a cikin littafin shi al-majmu'u sharh al-muhazzab littafin majmu'u sharh al-muhazzab wani hamshaqin littafi ne wanda ke dauke da mas'aloli na fiqh da mas'aloli na hadisi in ya taso ka da mas'ala sai ya ga ya gamsar da kai ga iya abin da ya sani wannan babban malami al-imam an-nawawi ya dauki wani takaitaccen littafi ne na ainihin fiqhun shafi'iyya wanda al-imam shirazi yayi wani babban malami ne mutumin kasar Iran domin na shaga ya muku cewa tarihin daulolin musulunci ya nuna cewa kasar Iran to babu shakka 90 bisa 100 ta ko 95 bisa 100 ta musulmi ne ainihin ahlus sunna, masu bin ainihin aqida ta ahlus sunna akan mazhabin al-Imam Shafi'i, irin mutanen garin Khurasana, irin mutanen garin Shiraz da makamantansu. Amma abin takeici sai suka rikide bayan ainihin wato hijira ta kai karni ya kai ainihin karni na bakwai na musulunci. Daga lokacin ne suka fara rikidewa, suka fara ainihin komawa zuwa ga Shi'anci. Kaje ka nemi kasan na 1 da na 2 har zuwa na 3 daga cikin kasusuwan da muka yi karatu a cikin ainihin littafin Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqd kalam Shi'atil Qadariyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, da kuma ainihin Mizan Minhajul I'tidal, Minhajul I'tidal wanda ainihin muka fara karanta na Al-Imam Az-Zahabi. Kasan na 1 da na 2 duk zaka samu waɗannan takaitattun ainihin bayanai yaya akai kasar Iran wani irin mugun juyin juya hali ya same ta shekaru kamar 700 da suka gabata, ta juye daga sunna ainihin ta koma zuwa Shi'anci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To wannan malami Ash-Shirazi, Ash-Shirazi sai ya rubuta littafi sai ya sa mishi Al-Muhadhdhabu fi Fiqhi Ash-Shafi'iyya, wato tataccen fiqhu na Shafi'iyya. An tato ne, an tsaftato ne, an ware abin da ake gani shine daidai. Littafin bai wuce girman risala ko ainihin askari na fiqhu Malikiya da aka fi sani a nan ainihin yammacin Afirka ba. Amma al-Imam an-Nawawi da yake ingarma ne a fiqhu da hadisi, wane mutum da ya tayar masharhin littafin, ya kai babin ciniki Kitabul Buyu a babin riba a mujalladi na 7 sai kwanta ya rasu. Dan takaitaccen littafi amma manya-manyan mujalladai, ya kai mujalladi na 7, ya kai daidai Kitabul Buyu babin riba sai kwanta ya rasu. Sai aka samu wani almajirin Shimad Bijimi wanda bai gaza shi ba, sai ainihin karasa littafin. To shine littafin Al-Majmu'u Sharhul Muhadhdhab. A cikin wannan littafin ne Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauko mana wannan magana a mujalladi na farko shafi na 63 yace: Qala al-ulama'u al-muhaqqiquna, qararrun malamai min ahli al-hadisi wa ghayrihim, min ahli al-hadisi wa ghayrihim, qararru daga cikin malaman hadisi da waɗanda ma ba malaman hadisi ba, ma'ana qararrun malaman hadisi, qararrun malaman fiqhu, qararrun malamai ne ainihin akan tarihi, qararru dai waɗanda sun goge a harkar ilimi, ga abin da suka ce: idza kana al-hadisu dha'ifan la yuqalu fihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, idan har hadisi ya zama mai rauni ne to ba a cewa manzon Allah ya ce. Yanzu kun ganan ana koya maka yaran malaman hadisi ko, ma'ana yanzu in ka shiga cikin malaman hadisi sai ka ji in gaji suna cewa wai an ce manzon Allah ya ce, shikenan wannan yaran nasu ya takaitar ya isa, wanda fadin wannan ke nuna maka sun raunana abin kenan, basu yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada ba, ko kuma suna shakkar cewa ba haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fade shi ba. To kaga in ya zan kai ba ƙwararre bane daga cikin malaman ainihin hadisi, kai kuma shikenan sai zan kana saba ma wannan ka'idar. Don haka in ka shiga cikin su sai ka zama abin a daga kai a dube ka, saboda mamakin ka afka cikin ainihin kuskure. Aw fa'ala, yace haka nan malaman ƙwararru suka ce matakar hadisi mai rauni ne. To in aka zo da wani aiki na manzon Allah a cikin shi, ba a cewa manzon Allah ya aikata kaza. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Kamar misali hadisin da yake bai tabbata ba, yawmu saumikum yawmu naharikum, ran azumin ku ran layyaku, wai matakar kuka dauki azumi ranar talata, to babu shakka babbar sallah za ta kasance ranar talata ne. To wannan hadisi batilul la asla lahu, bataccen hadisi ne, ko isnadin da za a bincika ma a ga mai rauni ne ko na ƙarya ko munkari ko sahihi, ba shi da shi. Haka kawai ake jin shi yana yawo a baki, kama utlubul ilma walau bisin, ku nemi ilimi ko da a birnin Sin, ko kuma karanta surati Yasin ko Yasin kalbin alqur'ani ne, waya sun zuciyar alqur'ani ce, kowane abu yana da zuciya, waya sun zuciyar alqur'ani ce. Duk waɗannan hadisai ne waɗanda basu tabbata ba, ko kuma cewa in mutun ya zo rasuwa za a karanta mishi ainihin Yasin, ko za a karanta mishi farkon Bakara da tsakiyar Bakara da ƙarshen Bakara, duk waɗannan abubuwa basu tabbata ba. To in ka zo kakka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah ya ce, wanda ke karanta suratul waqi'a kowane dare ba zai yi talauci ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ainihin wato an ainihin wato wancan da inda suke fassara wa duha din nan inda yake cewa wai addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wai Allah ya koya min ladabi kuma ya kyautata min wajen koya min ladabi gaskiya ne manzon Allah ya tashi maraya ba wanda ya kula da shi saboda da wannan ya fara kula da shi shi ma wanda ya fara kula da shi sai mutu da ya fada hannun wannan shi ma wannan din sai mutu shine sai aka tsaya aka tsara magana wai annabi ya ce addabani rabbi ubangiji na shi ya ladabtar da ni wa ahsana ta'dibi kuma ya kyautata min wajen koya min ladabi wannan hadisi bai tabbata ba kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fadi a cikin littafin shi Kitabu Ahadith al-Qissas da Al-Allamatu al-Albani a cikin Adh-Dha'ifa mujalladi na farko to duk irin waɗannan ba za ka ce qala rasulullahi ba sai ka ce ruwiya ko hukiya ma'ana jama'a gatanan gatanan ku an ruwaito an ce wani jawabi ne aka bayar aka ce wai manzon Allah ya ce duk sai ka fadi yadda ƙwararren Bahaushe in yaje babu shakka ya san cewa akwai tangarda aw fa'ala hakanan karka ce manzon Allah ya aikata kaza misali aka zo aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan ya gama sujuda ta biyu ba zai ainihi wato sai ba zai koma ya zauna ba sai ya miƙe kamar kibiya wannan hadisin na daga hadisan da ainihin masu hujja akan kore jilsatul isra suka yi hujja da shi bayan hadisi ne munkari jiddan domin riwaya al-khasibu dan jahadar ne daga mu'az dan jabal wanda yake khasibu dan jahadar kuma yahya ibn ma'inin yace ainihin mutun ne makaryaci jama'a mun gane wannan da kyau ko to da irin waɗannan duk ba za ka danganta cewa ai manzon Allah ya aikata kaza ba aw amara haka kuma ba za ka ce manzon Allah ya umarni da kaza ba aw naha ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kaza ba aw hakama ba za ka ce ainihin manzon Allah ya hukunta kaza ba وما اشبه ذلك من صيغ الجزم da duk wata siga dake kama da wannan daga cikin sigogin dake nuna kai tsaye ka danganta abin ga manzon Allah to matukar mai rauni ne karka fadi irin wannan kalmar jama'a mun gane sai ya ce wa kaza la yuqalu fihi haka nan kuma duk abin da ya zama bai tabbata ba hadisi ne mai rauni ko asari ne mai rauni an danganta zuwa ga annabi ko sahabbai ko tabi'ai ba za ka ce rawa abu huraira ba sai ka ce ruwiya an abi hurairata hukiya an abi hurairata tatsuniya ce aka bayar aka ce wai abu huraira ya ce jama'a gatanan gatanan ku duk sai ka faɗi haka dan akwai kalmomi ne waɗanda inda za a fassara Bahaushe su wani lokacin ya fi gane ma'anarsu shi yasa ake son a samu ƙwararren malamin da ya goge a larabci ya goge a hausa dan ya rinka wa mutane fassara da za ta shiga jikinsu yanzu in aka ce qutilal kharrasuna to fadi wa Bahaushe yadda zai gane kace an tsine wa masu fadi yanki fadi an tsine musu albarka to duk Bahaushe zai ji kalmar ta girshe shi amma an aka ce Allah ance su ai kalmar la'ana kalma ce ta larabci duk da Bahaushe ya areta amma ba ta bashi irin zafin da ake so a jita a jika dan haka in nasi yazo da dimdimin shi to a bashi ya wuce kan duk wanda ya fada haka irin wannan in yazo ruwiya kaka ce rawa Abu Huraira sai ka ce ruwiya wai an ruwaito daga Abu Huraira hukiya an Abi Huraira jama'a gatanan gatanan ku daga Abu Huraira kaga duk Bahaushe sai ya tsaya ya ce a gatanan gatanan ku sai ka ce yayi tatsuniya ce ma'ana Abu Huraira ma bai san da magana ba danganta mishi akai aw qala haka nan ba za ka ce ainihin Abu Huraira ya ce ba aw zakara haka nan ba za ka ce Abu Huraira ya ambata ba sai malan ya dige-dige guda uku ishara akan Nawawi ya kawo misalai da dama akan haka malan ya takaito akan waɗannan ne kadai don sun isa su fahimtar da kai makasudi wama ashbahu da duk wata kalma da take kama da wannan bai halatta kai amfani da ita ba wa kadhala yuqalu zalika fi tabi'ina wa man ba'dahum fi ma kana da'ifan haka nan tabi'ai ma da waɗanda suka biyo bayan su duk magana da ta zan mai rauni ce zuwa gare su kar ka yanke yanke ka ainihin danganta zuwa gare su cewa ai tabi'i sa'id ibn musayyib ya ce kaza ai ata'u al-khurasani ya ce kaza ai ikrimata ya ce kaza ai wane ya ce kaza matukar wannan magana mai rauni ce haka waɗanda suka biyo bayan tabi'ai din har zuwa ainihin duniya ta tashi kamar irin su ainihin wato Imamu Malik karka ce ai Imamu Malik ya ce a saki hannu a sallah sai ka ce wai wata tatsuniya ce aka bayar aka ce wai Imamu na Malik ya ce a saki hannu a sallah jama'a mun gane wannan da kyau fala yuqalu fi shay'in min zalika bi sighatil jazmi malan yace duk irin waɗannan abubuwa waɗanda aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma daga ainihin wato sahabban shi ko daga tabi'ai ba za a yanke yanke a danganta ainihin waɗannan abubuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wa inna ma yuqalu fi hadha kullihi game da wannan baki daya abinda za a fadi shine sai a ce ruwiya anhu an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aw nuqila anhu ko an ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw hukiya anhu ko kuma gatanan ku jama'a hikaya ce ta tsuniya ce aka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw yuzkaru ko kuma an ba da labarin wai aw yuhka ko an ba da tatsuniyar cewa wai aw yurwa ko kuma wai arwaito wama ashbaha zalika min siyagh at-tamridi da duk wata ainihin wato kalma dake da ainihin kama da wannan daga cikin sigogin dake nuna rashin lafiya da tangarda da matsala da rauni walaysat min siyagh al-jazmi kar a sake ai amfani da sigar da take nuna yanke a danganta wannan abu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hukunci jama'a haka ake game da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa to haka sauran annabawa ma irin kissoshin da ake dangantawa zuwa ga ainihin annabawa ka zo kana karatu sai kaji an ce ai Annabi Dawuda alaihi salatu wassalam ya kasance wata ran ya hau saman benan shi sai ya hangi wata tsaleliyar mata kyakkyawa tana wanka da ya sako sai ya ce ba gidan oriya na hangi wata mata ba ko jama'a jama'a suka ce haka abin yake ranka ya dade yace to abin da za a yi ai marmaza a shirye dakarun yaki in aka je ku yi kokari ku rinka tura oriya daga gaba yadda za a samu ainihin a kashe shi shikenan wai sai suka kwashi jiki aka tafi yaki aka je aka rinka tura oriya wanda yake babban sadauki ne da tafiya te tafiya a yaki nan da nan sai aka kashe oriya yaki ya kare aka dawo wai duk Annabi Dawuda yayi haka ne dan ya samu ya auri matar wannan sahabi nashi jama'a wannan kafirci har ina to abinda yake faruwa shine dabbanci ne da jakantaka da karnakantaka yake faruwa ga mutanen da ke zuwa suna karanta littafan hadisi musamman littafan da malaman hadisi suka rubuta waɗanda suke malaman tafsiri irin su al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da irin su al-Imam Ibn Kathir waɗanda ke kawowa da isnadi domin su a zamannin su suna kawo maka triyan ne daga kan malaman su har zuwa kan wanda aka danganta magana to a zamanin da duk wanda ya kai ya iya karanta irin waɗannan littafan ya kai da ya karanta zai iya gane matsalar da ke cikin isnadi to amma a yanzu da yake dabbancin yayi yawa kawai sai mutun sai je karanta sai ya Ibn Kathirin ya du ya gano Ibn Kathirin ai ba ya kawo wannan magana bane dan ya maka hujja da ita dan kai aiki da ita a'a ya kawo ta ne dan ya nuna maka kwantsa da gambo da gwalandan da ke tattare da jikin wannan riwaya domin in aka kawo karara za a kawo ga masu riwayar sai kaga ga wasu makariyata ga wasu ƴan damfara ga wasu fasikai a ciki to amma a yanzu da al'amari ya kaiwa masu karanta irin waɗannan littafan ba su san ilimin musalawul hadisi ba shi yasa zaka zo ka ji ƙarshe nasihar Malam Albani cewa to ya zama a wannan zamanin kenan isnadi ko an kawo shi bai da wata fa'ida tunda mutanen suna karantawa ne ba su san me ke cikin isnadin ba sannan kawo ruwiya ko hukiya ko kila Malam Albani zaka ji zai ce maka a wannan zamanin ma bata da wata ma'ana kenan domin mutane ba su san ma'anar ta ba sai ka fito karara ka ce wa mutane wannan hadisi mai rauni ne wannan hadisi laifi ne wannan hadisi raifi ne wannan hadisi dan jabu ne sai ka fada da hausar garin su dan da zaka tafi Kano kana fadin wannan hadisi daifi ne karshen ta wani bahaushen dattijo ba zai gane ba sai ka ce wannan raifi ne kana cewa raifin nan zai gane kana zuwa nan cikin malamai zage-zage ko sakkwatawa ko ainihin kabawa ko waɗanda suke ainihin zamfarawa matukar baka ce laifi ba badun din nan sai ka mai da shi la matukar baka ce laifi ba ba zai gane abin da ake nufi ba kamar yadda na faɗi jiya kana gangarawa kuma ka tafi nan wajejen jahar Nasarawa zuwa jan garin lafiyar bari-bari wajen abin da ya shafi garin Doma da makamantansu in kuma baka ce dan jabu ba to ba za a gane ba to faɗi musu da kalmar da za su gane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine cikakke wannan ita ce cikakkiyar hanyar isar da sakon addinin musulunci
ya zanka kware da harshen da kake ainihin karantowa ka kware da harshen da kake fassara zuwa gare shi yadda zai zankana da ainihin almalaka at-tarjumaniya kana da ainihin iya tasarrufin yadda zaka fassara wa mutum ya iya ganewa amma in ya zama kai ma fassararka ainihin ba ni baki ne in baka ainihin kaza 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 shikenan kawai sai zama abinda aka fassara maka zalika wacananka huwa shine za to ina za a fahimci wannan karfi in kai wa in islamiya yanzu zalika wacananka sai su sa maka malam wacananka shikenan kuma ya bika ka gani ba za su gane ba a sai ka dubi kalmar zalika yaya zaka fada wa mutanen zamanin ka a yanzu su gane domin shi harshe yana da tatawuri yanzu irin larabcin da larabawa suke a mafi yawancin ainihin kasashen larabawa ba irin larabcin da ya dace da alqur'ani bai shi yasa an gazo kana karatun qur'ani yadda kake kai bahaushe tukari bakin fata baka ji sai ka koya haka balaraban da aka haife shi cikin garin makka ko madina matukar ba ya je ya koyi irin wannan larabcin na qur'ani ba da kai da shi in ana sallah a makka ko a madina dinnan yadda baka ji haka shi ma baya ji in kaga yana kuka kuka ne kawai na tawali'u amma bai san abin da aka ce ban kace me aka ce yasa ka kuka zai ce shi ma dai yana kuka ne dadin kira'a ne buga shi ko kuma makamancin haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amarin nan yake irin waɗannan kissoshi da zaka ji an ce wai annabi Sulaiman yana da sarkin fada ran nan sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa Azra'ilu kaji wata kissa kuma wanda Azra'ilu ba sunan mala'ikan mutuwa bane wannan ƙarya waccan kissar tukuna ta annabi Dawuda fa abin takeici da mamaki tana nan a cikin Old Testament tana cikin Bible tsohon alƙawari sai suka je suka juya ta da larabci sai suka ruwaito ta suka ce ai musulunci ce shi yasa sai ka je ka karanta al-isra'iliyat fi kutubit tafasir na malam Muhammadu Zahabi doctor Muhammadu Zahabi wani babban malami ne ya rasu ba dadiya ba Allah ya mishi gafara da kuma littafin shi at-tafsir wal mufassirun anan ne zaka ga yadda ake bi a gane irin waɗannan ainihin kissoshi na kafirai waɗanda suka durmuso su cikin addinin musulunci to ba wai duk kissa Isra'iliya ce take ƙarya ba domin ai a cikin Alkur'ani akwai kissoshi Isra'iliya yanzu kissa Ashabul Ukhdud da Ashabul Kahf dukkan su banu Isra'ila ne shine ma'anar kissa Isra'iliya amma wadda aka gano ƙarya ce ita ce ake ainihin ƙaryatawa wadda kuma ba a gano kanta ba to sai a ja baki ai shiru a ce mun dai yadda da duk abin da Allah ya saukar muku haka mun yadda da abin da Allah ya saukar mana shikenan sai ka ja baki kai shiru ma'ana yanzu Isra'iliya to kashi uku kenan akwai wadda take ƙarya ce ƙarara saboda an gano ƙaryarta saboda ta saba ma Alkur'ani ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar waccan kissa ta Dawud kamar wannan kissa da zamu kawo ta sarkin fadin Sulaiman da shi da wai Azra'ilu mala'ikan mutuwa to dukkan su sun saba ma Alkur'ani da sunna akwai nau'i na biyu kuma kissa ce wadda take sahihiya ta zo a Qur'ani ta zo a ainihin sunna kamar kissoshin nan na Ashabul Ukhdud da Ashabul Ghar da Ashabul Kahf dukkanin su waɗannan kissoshi ne sahihai ingantattu to wannan babu laifi kai wa'azi da su domin Qur'ani ne domin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama tabbatattu akwai waɗanda kuma babu tabbas akan sun tabbata ko ba su tabbata ba yaya al'amarin su yake irin wannan sai ka ja baki kai shiru to yana daga cikin irin waɗannan da ba su tabbata ba fa kissa wannan da ake cewa Allah wai sai ya turo Azra'ilu mala'ikan mutuwa ya zo ya dauki sarkin fadar Sulaiman da ya biyo ta fadar Sulaiman sai ya ainihin ga wannan sarkin fada da aka ce ya je kasar India ya dauko ran shi sai ya gan shi kuma gashi a zauna a fada sai ya kura mishi ido kyar mala'ikan wai yana ta kallon shi da ya kura mishi ido can sai ainihin ya tashi ya tafi bayan ya tafi kai daga jin abin tasuniya ce fa ya kamata tun farko a ce gatunan ku jama'a ku ce ainihin gata kaza 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 mun gane wannan da kyau ko yana tashi ya tafi wai sai Sulaiman sai wannan sarkin fada ya ce ranka ya dade wannan ainihin mutun da naga ya kura mini ido wane ne sai ya ce ai wannan Azra'ilu ne mala'ikan mutuwa yace mala'ikan mutuwa mu ne muka hada ido da shi dan Allah Sulaiman ka umarci iska ta dauke ni ta kai ni kasar India in je can ko zan samu in gudu daga mala'ikan mutu mala'ikan mutuwan na isa sai ya samu har iskar ta kai wannan mutun shikenan sai ya dauki ran shi to masu kawo wannan kissar da wannan tatsuniyar suna kawo ta ne a karkashin ayar da Allah yake cewa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko kuna cikin ainihin wato ganuwar gari ne wadda take ta kai ta kawo sai mutuwa ta riske ku. To wayan suka zo sai suka wannan tatsuniya dan su fasara ayat, ma'ana tafsirul qur'ani bil qissatil kadhiba, fasara alqur'ani da qissa ta ƙarya. Jama'a mun gane, to akwai kissoshi kuma waɗanda suke ingantattu ne sun zo a cikin ainihin nassoshi na alqur'ani kamar yadda muka faɗi ko kuma nassoshin sunna, amma wasu kissoshin sai ka ji sun saba ma kwakwalwarka, to tunda sun tabbata qur'ani ko hadisi dole ka yadda, kamar kissa ashabul kahfi. Kissa ashabul kahfi, dubi Allah ya ce walabithu fi kahfihim 309, suka zauna a cikin kogon nan suna bacci sai da suka yi baccin shekara 300, sannan suka ƙara shekaru 9 akai, domin sai da suka yi baccin 300 shekara 300 ba farkawa ba tashi. Da suka farka suka dan kai da komo da yadda akai, kamar yadda riwayar Muslim tazo a cikin Sahihu Muslim ingantacciya, sai kuma suka sake komawa sai da suka yi baccin shekaru 9, sannan sai Allah ya dauki ransu. Kaga wannan kissar in ka duba sai kaga ta saba ma kwakwalwarka. Shi bacci na shekara 300 kamar kasa, kamar mesa, jama'a mun gane, to kaga wannan ya saba ma kwakwalwarka. Eh, to amma ai ba kwakwalwarka ce kwakwalwar rasulu rabbil alamin ba, dole sai ka sallama. Sannan kamar hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito, al-Imam Ibn Hibban ma ya ruwaito shi, sahihin hadisi cewa Allah madaukakin sarki ya aiki mala'ikan mutuwa. To a can baya kafin mu wuce wannan kissa, wacce ainihin wato kissa, dubi sabawarta da alqur'ani da ainihin sunna tun daga ambata sunan mala'ikan tukuna, domin mala'ikan mutuwa ce mishi Azra'ilu, wannan yahudanci ne a cikin Old Testament, shi ma izo a cikin tsohon alkawari ne ake cewa Azra'ilu, shikenan sai mutane suka je suka fassaro daga ainihin fassara Bible wanda ainihin aka samu na Larabci, suka je suka yi ta kawo. In ba haka ba, sunan da yazo ainihin a cikin alqur'ani shine qul yatawaffakum malakul maut malakul maut allazi wukila bikum, ce da su mala'ikan mutuwan da aka wakilta ya dauki ran su, shi zai dauki ran su, sunan shi kenan a cikin alqur'ani malakul maut. Hadisin bara'u wanda yazo a cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda da tirmizi da hakim da nasa'i, sahihin hadisi, karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'ah na al-allamatul albani, zaka ji annabi yace summa yaji'u malakul mauti, sannan kuma sai mala'ikan mutuwa yazo ya zauna jikin ainihin kan mara lafiya ya zai kaza kaza kaza. To sunan da ainihin nassin qur'ani da sunna suka ambace shi kenan, dan hakkar ka ketare alqur'ani da sunna ka afka cikin wasu abubuwa, kamar yadda wasu masu kissa zaka ji suna cewa sunan annabi Nuhu Abdul Ghaffar, bayan alqur'ani ya kira shi da suna Nuhu, duk wannan kissa ce, duk wannan gata-gata nan ce, duk tatsuniya ce, ba daidai bane. Jama'a mun gane wannan da kyau. To na daga cikin kissoshin da mai yawa ka ji sun saba wa hankalinka, kissar da Bukhari ya ruwaito da ainihin Ibn Hibban ingantacciya daga annabi Musa alaihi salatu wassalam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah ya aiki mala'ikan mutuwa zuwa ga ainihin Musa, sai mala'ikan mutuwan nan sai ya shiga irin ta mutane, ya rikida sai ya zama mutum, yana zuwa anguwar da annabi Musa yake kawai sai ya shiga gidan, ba sallama ba neman izini, ya tinkari tsakar gida gadan-gadan. Annabi Musa ya ga wannan mutum mahukaci ne ko wani iri ne, ya tinkaro gida haka ba sallama, ana tambaya yaya malam yaya gaba yake. Annabi Musa ya tare shi kwada mishi mari, sai ido ɗaya ya fice, sai kawai sai wannan mutum ya juya bai ce komai ba, yana koma wurin Allah sai ya ce ya Allah ka aike ni wurin bawan da yake baya son mutuwa. Sai Allah ya ce wa mala'ikan, to tafi ka je ka ce wa Musa, tunda dai bai son mutuwa, ya dauki tafukan hannayen shi guda biyu ya aza a bayan bijimin sa, gwargwadon gashin da tafukan hannayen shi suka rufe, kowane gashi ɗaya zai shekara a madadin shi, ma'ana zai ƙara shekaru dubin nai kenan. Mala'ikan mutuwa ya dawo sai ya aini da mala'ikan mutuwa ya je wurin Allah, sai nassin hadisi ya ce sai Allah ya mayar mishi da idon shi. To da ya tashi dawowa sai ya dawo annabi Musa da ainihin identification, ya nuna mishi cewa ni din nan da kamara a dazu, ai mala'ikan mutuwa ne Allah ya turo ni, amma in jaraba ka. Sai anan ya zama ba lokacin daukar ran ne ba, an ce aje a jaraba shi ne kafin a dauki ran, ma'ana lokacin ya kusa to kafin nan aje a jaraba shi yace don haka sai nazo na jaraba ka sai na koma na baiwa Allah rahoton cewa Allah ka aike ni wurin bawan da baya son mutuwa to ga abin da Allah yace ka saka hannayenka tafukan hannayenka ka dafa bayan bijimin sa duk gashi daya da hannunka ya rufe zaka shekara ainihin daya a madadin wannan gashi sai annabi Musa yace to tambaya anan ita ce bayan nayi waɗannan dubunnan shekaru gurgurdan yadda na ainihin wato dafa sai me aka ce a sai kuma mutuwa yace to in haka ne ba gwamnati zo yanzu ba yace amma aymina arziki in shiga zuwa al-ardil muqaddasa in shiga cikin binnin Qudus in shiga cikin gari mai tsarki shine ainihin annabi Musa ya fara shiga cikin wannan gari kenan sai ya fadi matacce annabi yace da a ce a can muke da na nuna muku kabarin shi a daidai wani tudun yashi a gefan hanya to yanzu law anan ta zama harfun tina'in limtina'i me ya hana annabi ya nuna musu hanuwar ba a can suke ba to daga nan zaka ƙara tabbatar da cewa duk duniya a yau ba a san da kabarin wani annabi yake ba ko wane ne in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba bayan shi annabi Musa annabi Isa annabi wane ne annabi wane ne babu wani annabi inda aka san inda kabarin shi yake annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya tabbatar mana da cewa ainihin yana sama shi kuma ba kabarin shi bane a'a shine da kanshi yake da ransa a can ainihin saboda zai zo a ƙarshen duniya kamar yadda nassoshi na Qur'ani da sunna suka nuna da ijma'in al'ummar musulunci ahlus sunna to da wannan sai ka gane yanzu irin wannan kissar kaga ta saba ma kwakwalwarka to me yiwa sai ka ainihin auna ta da yadda zaka ƙaryata ta amma al-Imam Ibn Hibban sai ya zage kwanduwar shi ya sharhin wannan hadisi haka nan malamin shi al-Imam Ibn Khuzaima ya zage sharhin wannan hadisi haka babban malami shehin malaman hadisi al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin shi Fathul Bari wadannan malamai suka zage suka ce ko kadan ma wannan hadisi ma bai saba kwakwalwa ba sai dai kwakwalwar wadanda kwakwalwar ta su ta tabu amma ai mutun ne ya shigo gidanka nassin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka zo cikin Bukhari da Muslim sun nuna cewa duk mutumin da ya leko gidanka babu izini shari'ar musulunci ta baka izinin ka kwakula idan shi to balle a ce wannan ba leko waye ba wannan shigo waye ga dangadan kana malan lafiya ina zaka yi jawabi ka kwashe shi da mari har ido guda ya fita shikenan wannan daidai da abin da ya aikata ne jama'a mun gane wannan da kyau to ku karanta littafin fiqhus sunna za ku ji ingantattun hadisi cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cikin sallah sai wani ya leko annabi na sallah a tsakar gida sai ga wani mutum ya dan leko haka sai annabi ya gyara kwari da bakashi saboda su salaf su annabi sallallahu alaihi wasallama kullun cikin jihadi suke ba wai a tare ka a yanka kamar gwanda ko kuma ainihin oroba a'a ma'ana yana saye da to imrul qais ma bama guje wanda bai yadda da Allah ba bakara addinin shi yake ba yake cewa ya ghittu ghatital bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an ya bi aghwali yace ni imrul qais da nake dan tauri tsohon kaura wai ni ne za a ce abokin fada na yana min gurnani irin na bijimin raƙumi wai min barazana zai kashe ni yace ai ni imrul qais na fi karfin mutun ya kashe ni sai dai ta Allah jama'a ba ma guje ne fake jawabi yace wal mar'u laysa biqattali mutun yayi kadan dai ni imrul qais ne yace ayakatuluni taya za ai wai mutun ya iya kashe ni wal mashrafi mudaji'i ni da nake kwana da damara irin ainihin takubba iran mashrafi ma'ana sananin takubba ne ga larabawa kamar yadda yake bahaushe sananniyar saka ce a wurin shin aka ce rawani dan kura ya san an gama kura rawani kenan baki daya kuma to ma'ana wal mashrafi mudaji'i ni da nake kwana da takubba kirar mashrafi wa masnunatun da kibiyoyi na masu tsini zurqun yace masu tsini ka an ya bi aghwali tsinin su kamar haƙorin fatalwa yace taya za a yi mutun ya iya da ni to imrul qais kenan ba ma guje yace da damara yake kwana to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah yake ce mishi waqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsuk illa nafsak illa nafsak Allah ya ce wa annabi kai yaki kai gwagwarmaya ka tada addinin Allah ka kara addinin Allah ba a farlanta wa kowa wannan jihadi ba sai kai kanka wa harridil mu'minina alal qital mu'mine kuma ka kwadaitar da su ainihin akan su tashi su taya ka wannan farko musulunci kenan daga baya yadda aka farlanta wa annabi yaki haka aka farlanta mana to dubi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama sallah yake da ainihin damar shi shima da ainihin kibiyar shi da yaga wani ya leko mai gida sai ya hada kwari da bakan shi sai ya saiti a sallah da wannan mutun ya sake lekowa kawai sai manzon Allah ya saka mishi tut sai ainihin make shi saboda manzon Allah kwararre ne yace ya gaji baban shi Isma'il haka yazo yaga ainihin sahabbai suna koyan harbi yace ku yi harbi ƴaƴan Isma'ila uban kuma harbi ne ku ƴan gado ne jama'a mun fahimci wannan da kyau to kaga duk irin waɗannan bai saba ba domin me wani mutum ne kai annabi Musa ya gani amma daga baya da ya gane mala'ikan mutuwa ne kaga ai shikenan bai dau wani mataki ba domin dokar da take kan mutane ba ta akan ainihin mala'iku mutum ne in yazo gidanka sai yayi sallama mala'ikan da ke tare da kai so nawa kaje yayi sallama misali to ka'ida duk abin da kaji ya saba kokolwarka ka binciki malamai matukar ya tabbata to ka tabbatar ita kokolwarka tana da limit capacity ta kwariyar kokolwarka tana da iyaka ba komai take iya dauka ba idanka na da iyaka jinka na da iyaka ganinka na da iyaka ina zaka gane haka yanzu karatun nan da muke gashi menene anan aljami'us salafi a muciya sabon garin Zaria kana jin mutumin da yake damaturu ko yake gongola ko yake adamawa yana jin abin da muke a yanzu to amma tunda baya ji ƙarya ne shi baya ji ko kuma mu ba ma karatun gaskiya mu muna karatun gashi yanzu gaskiya shi kuma a yanzu da muke karatun kunnan shi na aini yana da ji amma jin da yake yana da takaituwa yana da iyaka yana da zango sai zan baya jin abin da muke fadi haka ne ko ba haka ba tashar radio tana da zango akwai inda ba za ka iya kama tashar radio kaza ba akwai inda ba za ka iya kama tashar talabijin kaza ba shikenan dan ka kasa kana ainihin misali garin Sokoto sai ka buga ka kama tashar talabijin ta Kaduna ko tashar talabijin ta Port Harcourt sai ka kasa kamawa sai ka ce talabijin ɗinka ya lalace koko sai ka ce ƙarya ne ma ba a transmission ba a yada ainihin jawabi da ayyukan radio ko talabijin a can Port Harcourt to haka ashe duk abin da kaga kwakwalwarka ta kasa ganowa kar ka dauka tunda kwakwalwarka bata gano ba ƙarya ne ka dauka kwakwalwarka ce zangwanta ya tike abin kuma yafi karfin kwakwalwarka dan abin da kwakwalwarka ta kasa dauka kwakwalwarka na iya dauka haka ne ko ba haka ba kwakwalwarka misali ba kwakwalwarka ba ma aljihunka abin da zai iya ci na nerori aljihun wani ba zai ci ba to aljihu ma kenan da tela yayi shi jama'a mun gane to bayan Allah madaukakin sarki ya fifita ya bambance ainihin a tsakanin halittu to jama'ar musulmi kun ji don haka karka ji wani nassi da ya saba wa kwakwalwarka kamar irin yadda aka samu yan bid'a daga cikin mu'tazila ainihin wato suka ce ƙarya ne aljani baya shiga jikin mutum da aka ce me yasa sai suka ce aljani fa katoto ne to dubi jikin mutum kuma to a ina kuka karanta cewa aljani katoto ne a ina kuka karanta kaga sai suka saka wani tunani a cikin kwakwalansu mai rudani sai suka ainihin ba da amsar abin da ya tabbata a shari'a shikenan da haka sai suka ainihin halaka Allah ya kiyaye qalu su manyan malamai kwararru suka ce fasiyahul jazmi mawdu'atun lis-sahih wal hasan sigogin da ake yanke a fade su a danganta a ce manzon Allah ya ce ko ya fada ko ya yi umarni ko ya hana ana an aje waɗannan sigogi ne don ai amfani da su ga hadisi ingantacce ko kuma kyakkyawan hadisi wasiyagut tamrid lima siwahuma sigogi kuma na nuna tangarda da matsala da rashin lafiya ana amfani da su ne ga duk wani hadisi wanda ba sahihi ba ba hasan ba wadhalika malan nawawi yace abin da yasa kuwa anna sighatal jazmi taqtadi sihhatahu an al mudafi ilayhi idan kai amfani da kalmar da ke yanke ka nuna ka danganta wannan magana to wannan irin kalma tana hukunta inganci da tabbacin wannan magana zuwa ga wanda aka dangantawa to in ya zan bata tabbata ba kuma kace ya ce kaga shikenan sai zan mutun yayi mishi ƙarya ke fala yanbaghi an yutlaqa illa fi ma sahha dan haka bai halatta ai amfani da cewa annabi ya ce ba ko annabi ya umarni ko ya hani ko annabi ya aikata sai ga hadisin da ya inganta wa illa an ko ba haka ba fa yakunul insanu fi ma'anal kadhibi alayhi sai mutun ya zama da shi da wanda yawa annabi ƙarya kai tsaye dudde ne wa hadha al adab sai shi al imam an-nawawi dake sharhin wannan littafi na al muhaddab sai yace kaga irin wannan ladabin da tsarin akhalla bihi al musannif hatta mai rubuta wannan littafi al alamatu shirazi yayi sakaci game da shi ne mutun jama'a kun ji yadda malaman duniya suke magana ko ka duba fa hatta sharhin da ake yi ani ana cin gyaran mai littafin tukuna shi kanshi haka ilimi yake ilimi dukiyar Allah baiwar Allah Allah yana ba wanda ya so ya ba wani kadan ya ba wani da yawa ya hana wani dungurun gum wani kuma sai kaga kamar ya numfashi karatu ya fito jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine gashi sai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai fassara mana wannan magana ta nawawi a ƙasa wane ne al-musannif din mawallafin littafin sai yace ai ash-shirazi wato al-imam ash-shirazi صاحب المحذب من لتاف المحذب متنين أينهن واند نوو كي وشره سيمكو ما سما نوو يتي وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيره يتي ونن إلي اللدب ونن إلي سالي حتى من لتاف نن المحذب da da yawa daga cikin malaman fiqhu daga cikin malaman mu na Shafi'iyya da wadanda ma ba malaman mu na Shafi'iyya ba kaman Malikiyya da Hanabila da Ahnaf da sauransu sun yi watsi da ainihin wannan ladabin ba sa kula da shi jama'a kuna jin maganganun nan ko sai ya ce bal jamaahiru ashabil ulumi mutlaqan yace kai mafi yawancin masu sauran ilmomi ma wajen larabci ne misali sai ka ji kissan nan ta imrul qais wadda take kissar ƙarya ce kamar yadda ahmar shakir ya takhrijin ta a cikin ainihin littafin diwanin shu'ara kissar da ake cewa wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ranar alqiyama Imru'ul Qais zai dauki tutar mawaka zuwa ga wuta ya zama shine yake gaba wannan hadisi babu shakka bi ainihin tabbata ba jama'a hadisi ne wanda yake ƙarya ne a Sheikhul Allamatul Albani ya ainihin tabbatar da cewa wannan hadisi ba hadisin manzon Allah bane a cikin littafin shi mai suna ainihin wato Dha'iful Jami'us Saghir wa Ziyadatuhu Al-Fathul Kabir wanda muka zo da shi ainihin a karatun shekaran jiya da shekaran jiya waccan insha Allah ta'ala to wannan hadisi ni kaina na taba kuskure na kawo shi ainihin wani lokaci ina magana ba tare da na bayyana matsayin shi ba sai da naje ina sauraron kasar a tsanaki sai naje kawai na kawo shi na wuce to babu shakka bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce to ba wai ainihin wannan al-imam shirazi mai littafin al-muhazzab ba ba wai ma manyan malaman ainihin shafi'iyya ba yace mafi yawancin malamai masu sauran ilmomi ma larabci ne tarihi ne hadisi ne ainihin fiqhu ne sun yi watsi da bin irin wannan tsari ma ada huzzakil muhaddisin inde ba qararrun malaman hadisi ba wadanda ake kiran su jahabazatul jahabaza qararrun qararru gogaggu manya diban fari kenan irin su Imam Malik da makamantan wadanda suka biyo bayan su to in ba irin wadannan qararru ba qararrun ne kai suka san irin wadannan kaidojin al-Imam an-Nawawi yace wa zalika tasahulun qabihun minhum wannan mummunan sakaci ne a ce manyan malamai suna amfani da irin ainihin wadannan wato sakaci suna ba su kula da bin wadancan kaidoji domin mutane kawai da zaran sun ga wani babban malami ya ce ruwaya shikenan zai ce ai gashi nan malam wani ai ya ce hadisin kaza 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 in ka ce a to ai wannan kalmar da ya amfani da ita tana nuna ainihin rauni ne kuma hadisin ainihin ingantacce ne sai ka ji ya ce to yanzu kafi malam wani ilimi kenan kun ga waɗannan yan neman jayayya ne yan ta'adda ne waɗannan sai America ta kulla yaki da su ko tunda ita ma uwarsu ce fa innahum yaquluna kaseeran fi sahihi domin so da yawa sai muga irin waɗannan malumma in suka zo kan hadisi sahihi sai ka ji sun ce ruwaya anhu hadisi sahihi sai ka ji sun ce ruwaya an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi dha'if hadisin kuma da yake ainihin wato mai rauni sai ka ji sun ce qala sai kuma su yanke cewa ya manzon Allah ya ce aw rawa fulanin ko kuma su ce wani cikin sahabbai ko tabi'ai ya ruwaito wa hadha haidun ani sawabi al-imam an-nawawi yace wannan kaucewa gaskiya ce karkacewa abin da yake daidai ne waɗannan maganganu jama'a in ba ku manta ba a cikin karatun da muka yi na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo mana su a ainihin wato hashiya a karkashin wannan littafi nashi to babu shakka shine ya sake maimaita mana su ana to kun ga ku yanzu da ake tarbiyantar da ku nan gaba cikin ku za a fitar da manyan limaman juma'a manyan shugabannin komitoci manyan shugabannin kungiya ku ne yan da'awa ku ne yan jama'atu kaza ku ne yan ansaru kaza ku ne yan ahbabu kaza kungiya baki daya ku za ta aje akan turmi ku hau baki daya ku yi jawabin duniya kakkaf to ya kamata ku tsaya ku koyi waɗannan ku na kalce su kuma su zama muku sabo a baka in ba haka ba sai ya zama an koyar da kai ka'ida amma baka iya aiki da ita ba baka saba aiki da ita ba da zaran ka zo wa'azin baki daya sai ka ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyati sai ya zan wani yaro wanda a wancan lokacin da zai faru Allah ya kiyaye a yanzu da ake karantar da kai ko haihuwar shi ma ba ai ba sai ya taso shi ya san abin sai zo sai ya ce maka akramaka Allah wannan hadisi ai ingantacce ne Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Umar ai cewa ruwaya kuma ba daidai bane sai ka hau bala'i mutum muna samari malam albani ya karantar da mu zaka ce mana kaza 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 ne karatun ka ya zama karatun ainihin banza karatun bil ami dan ba ura kenan ma'ana karatun ba dabbakawa kenan ko karatun ba dabbakawa domin ka iya karatun amma baka iya yadda zaka saka shi a cikin yazan sabonka ba to ita ma wannan kissa ka kurudu da ita na kawo ta ne yadda ake kawo ta a zaure kawai kissa bil ami dan ba ura ita ma ƙarya ce suna kawo ta ne a cikin karkashin suratul a'rafi watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu ash-shaytanu fakana minal ghawin wani malami ne Allah ya bashi dimbin karatu ilimi cikin bani isra'ila shikenan sai ya zare jikin shi daga ilimin kamar yadda maciji ke fitar da jikin shi daga saba sai ya shantake kawai duniya yake nema da ilimin nashi ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da lahira sai Allah ya ce fa atba'ahu shaytan sai ya zan yafi karfin shedan yayi mai jagoranci sai dai shi ya jagoranci shedan sai shedan ya koma baya yace akrami wuce gaba al'amari ya kai kam an karantar da ku kun yi ilmu dan haka wuce inda ya bata ce sai dai kai kuma ka batar da mu sai Allah ya ce fa kana min al-ghawin sai waye gari ya zama daga cikin ainihin batattu to in ka zo kawai ka ce wata kissa ce ga ta nan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ta a cikin al-Qur'ani amma kar ka ce wani yana daga cikin zangayi a cikin ilimin mustalah al-hadisi da ilimin usul al-fiqh da ilimin ulum al-Qur'ani abinda Allah ya ka bayanin shi a dunkula kai in ka zo ka dauko wata kissa kawai ka fassara kamar Yasin da ake cewa wai Yasin sunan annabi ne Yasin wai annabi kenan dan haka sai ka je kasashen Masar sai kaga ainihin gashi nan ainihin manya-manyan kasashe na musulunci irin kasashen Masar kasashen Syria sai kaga ana cewa wai Yasin annabi sunan annabi ne Taha wai sunan ainihin annabi ne shine gashi nan har zaka ji ana rera waka Taha wa Yasina anewa annabi waka sannan yaran Islamiya kuma suna amsawa babu wani dalili da ya nuna cewa sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Taha ko Yasin duk wadancan kissoshi da malam Ashifa ya kawo malam ainihin alqadi yar a cikin Ashifa kissoshi ne wadanda basu gaza tatsuniya ba ko kuma a kira manzon Allah da Habibullah duk an rage mai daraja ne hadisin da yazo akan cewa manzon Allah Habibullah ne hadisi ne dha'ifi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi bai inganta ba don haka ba shi cikin sunan manzon Allah Habibullah ai in ka kwatanta manzon Allah da Habibullah ka rage mai daraja ma'ana manzon Allah Khalilullah ne haka nassin hadisin Bukhari da Muslim suka ce inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila Allah ya dauke ni khalilu babban masoyi wanda ya gama kure mataki martaba duk ta soyayya baki ɗaya manzon Allah ya gama kaita to shine khalil ita ce ake kira khulla amma habibu masoyi gama gari to shi yasa zaka ji alfazazi sai ce habibun bi asrarul qulub munabba'u ai manzon Allah masoyin Allah ne wanda ake bashi labarin abubuwan sirrorin zukata duk wannan jumlar waka baki ɗaya ban kaura ce alfazazi sai dai a ce Allah ya ji kanshi cewa manzon Allah habibu kuskure ne domin manzon Allah ya wuce muqamin mahabba manzon Allah ya wuce muqamin mahabba mahabba kananan waliyai kenan da sauran jama'a su ne ke wannan matakai amma manzon Allah babba ne daga cikin ainihin wato waɗanda suke da daraja da martaba ta ainihin khulla to Allah madaukakin sarki ya ce wattakhadallahu ibrahima khalila Allah ya dauki ibrahim khalil sai annabi ya ce Allah ya dauke ni khalilu kamar yadda ya dauki ibrahimu khalila jama'a an gane wannan da kyau to cewa manzon Allah kamar ka dubi general Buhari ne tsohon shugaban kasa sai ka ce kurtu ko ka ce captain ko ka ce major ko makamantan haka gaskiya ne mukamin nan na soja ne ko general mukamin soja ne major mukamin soja ne lieutenant mukamin soja ne amma Buhari tun da ya kai general Idi Amin ya kai field marshal to daga cikin su kowanne sai ka fade shi da mukamin da Allah ya kai shi in ka samu wani mukami na soja ka fada mai ko da yake gaskiya ya taba rike wannan mukamin amma ai ya wuce shi to sai a ce ta rage mai daraja haka ne ko ba haka ba baka gani a kasar Hausa sarakunan da ba sarakunan Sokoto ba sai a ce mai ainihin martaba sarkin da ya zama sarkin Sokoto kuma sai a ce mai alfarma da an ce mai alfarma to duk Najeriya guda ɗaya ne mai alfarma sannan saura kuma da ke karkashin shi su kuma masu martaba to da zaran ka dubi wani sarkin garin ku ka ce mishi mai alfarma sai ka ji wani bafa da ya ce ladab ladab ka kai sarkin da bai kai ba ko kuma ka tafi Sokoto ka ce mai martaba yanzu nan sai a tallafi kiyarka a ce mai alfarma za ka fadi wai dole kowanne ka aje shi mukamin shi to sarakunan gargajiya ma kenan fa ina manyan manzannin Allah irin su manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a sai a kiyaye da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai ainihin malam yace fa innahum yaquluna ko qultu to jama'a kun ji magana da malam Albani ya dauko mana daga al-Imam an-Nawawi ko to kullun abin da nake gaya mana kenan inda malam Albani Muhammad baban Abdulrahman dattijan arziki Allah ya ji kan maza inda ya faskara kenan shi dare yake sha yana karatu bincike yake sannan duk abin da ya karanta sai koma ya roki Allah Allah ya zaunar da abin a kwakwalwar shi kuma galibi sai Allah ya amsa mishi saboda haka duk inda ya tashi zai rubutu akan mas'ala sai ya tuno ya taba karanta kaza a littafi kaza sai kawai sai ya jawo sai kaga yayi hujja da littafin a cikin haka a wata uku ya rubuta littafin ahkamul janaiz a wata uku kai yanzu da wahala kwakwalwarka ta iya daukan akwai yadda kai a wata uku ka iya rike bani bakin baka fasara balle hadda amma a wata uku malam Albani yace saboda duk waɗannan bincike dama ya riga ya taba yin su dan haka da ya tashi kawai sai dai ya zaro littafi kaza ya duba da ya zaro littafi kaza ya duba aikin aiki ne fa ba kance wa kanshi kamar yadda uwar Maryamu ta wa kanta ba kance sa'ad da take da ciki malaman tafsiri suka ce tana zaune ita ainihin Hannatu kawai gindin bishiya sai ta ga wata tsuntsuwa tana yi wa yatta koto tana zubawa yatta abinci a baki sai ta ce oh Allah ina ma kai min alfarma ka bani ya ni ma in zo ina ci da ita kamar yadda naga ka bai wa tsuntsuwan nan shike nan sai kawai sai ta samu ciki daga mijinta Imrana tana ganin ta samu ciki sai ta ce tayi wa Allah bakance inni nadartu laka ma fi batni muharraran ya Allah dan da ke cikin nan nawa nayi bakance ma'ana baki na ice bahaushe kuma yace baki ke yanka wuya to nayi bakance cewa abin duk da yazo cikin nan nawa dan nan nawa to na sadaukar da shi ga masallaci ba aike ba talla ba gona ba komai masallaci kawai zai zauna ina shara ina bauta maka to wannan irin nazar din da tayi irin shi malam Albani wa rayuwar shi yace ya sadaukar da rayuwar shi da kanshi da dukiyar shi da duk abin da ya mallaka baki daya manzon Allah zai wa khidima kuma miloniya ne fa kuma miloniyancin shi ba zuwa ya kwanta gaban wani sarkin gargajiya ko wani dan siyasa ya samu ba a'a innama huwa min kaddi nafsi gumin kanshi ne shi yasa kaji a muqaddimar sifatus sala da wasu suka sata suka je suka buga ba da izinin shi ba ba da izinin shi ba yace laysat min kaddihim wala min kaddi abihim yace ba gumin su ba ba gumin uban su ba suka dauka suka je suka buga ba sai tambaye mai gumin izini ba zai zauna ya rubuta littafi da kanshi sai ya samu kudi sai ya bayar a buga in aka buga wannan littafi littafin ya fito sai ya bayar ya siyar da abin shi in ya siyar da abin shi shikenan kudi sun fito ya ware cefanan gidan shi ya ware abin da za a sai kaza ya ware abin da za a sai kaza kuma ana cikin rubutu kaza dan haka sai waye gari hamshakin mai kudi ne kamar yadda Shehu Usman ya rayu Shehu Usman ko sadakar ka bai ci balle zakkarka zama yake yi kwararre gogaggen malami mai wa'azi kuma in garman soja sai ya aika a siyo mishi kaba sai zo yana ainihin tufka tarnaki na jaki da igiyoyin daura dabbobi wannan aiki shi zai yi daga azhar har zuwa ainihin la'asar in aka gama sai a kwasa aje kasuwa sai a siyar sai a kasafta kashi uku kashi daya a yo mishi cefa ne kashi na biyu a ainihin siyo kaba ta gobe kenan kashi na uku kuma sai a aje abin da za a taimaka a talaka da gajiyayyu haka Shehu Usman ya rayu Abdullahi Gwandu wanda shine ainihin gwamnatin musulunci na Gwandu kamar kace jihar Kebbi ta yanzu noma ike kwadugo ike karba yaje durkusa yayi wanda yake da wahala in idanka ya taba ganin wani malami ba Fulatani ko Bahaushe irin shi kwararren malami ne mahaddaci masanin alqur'ani masanin sunna masanin larabci masanin ilimi gogagge a harkar wa'azi amma duk haka suka zauna suka rayu shi yasa suke da yancin su fada wa kowa abin da suke so ba su karbar zakkaka ba ka biya musu kujerar haji ba kujerar umara ba su rigimo aure ka biya musu sadaki babu daya kanwar hudu jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka wannan babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rayu shi yasa sai kaga ya rayu cikin cikakken yanci yana da yancin duk abin da yake gani a duniya daidai ne ya fada ko ainihin ya rubuta shi yasa kasar da ya hijira ya koma ita ce kasar Amman Jordan wannan kasa da ya koma ya rayu da gwamnati ta rasa yadda za a yi sadaka bai karba ba zakka bai karba ba a gafata mallan kujerin gidanka sun tsufa a saki ya bai so sai oda kawai yanzu nan sai a zo da sababbi kaga kamar daga Ingila mallan na da kudi kuma me zai da naka saboda san banza aka rasa yadda za a buga da shi to shikenan sai gwamnati ta nemi ta sa mishi takunkumi domin saboda gwamnati ce ta ainihin khawarijawa wancan tsohon sarki da ya rasu shi ainihin baban Abdullahi ne yanzu wato sarki Husaini na Jordan ba khawarije ne yana da aqida ta khawarijanci to babu yadda za a yi ko khawarija in akwai mutanen da suke jin haushi a duniya to babu kamar sahabbai sannan sai waɗanda suke bin tafarkin sahabbai Bukhari ya rawaito hadisi da wani dattijo cikin sahabbai ya miƙe yana sallah sai ya jawo igiyar dokin shi sai ya rike yana sallah in dokin ya dan fusga sai su ja gaba kadan in dokin ya ja da baya sai ya jawo sai wani bukhawarije ya ce kaga wani tsoho Allah ya tsine mishi albarka haka suke khawarijawa ba su da mutunci ta'adin su bai gaza ta'adin yan shi'a ba da dattijin ya gama sallah sai ya ce ba komai ni sahabban manzon Allah ne na zauna da annabi wa kad shahidtu taysirahu naga saukin hali irin na manzon Allah yana aukan abu ibada da sauki in saki doki na ya sheka da gudu ga almuru tayi ya gudu dawa in gama sallar magriba kafin je in kamo shi al'amari yayi nisa yace to mun zauna tare da manzon Allah mun ga ayyuka a sallah waɗanda suke basu kai sun kawo ba manzon Allah ya sassauci akai ga manzon Allah zai fito sallar farilla sai sabo jika shi a wuya in yazo sujuda ya cire ta zaunar da ita ya dago ba wani abu ga manzon Allah yana sallah an kwankwasa kofa ya taho gaba gaba yazo ya bude kofa ya koma manzon Allah al'amarin shi babu tsanani a ciki yace saboda haka ni sahabi ne na san muhimmancin sunna ba komai zagin da kai mini to ainihin khawarija kenan to sai zan suka saka Muhammad Nasiruddin Al-Albani takunkumi sallah azhar ce Muhammad Nasiruddin zai fita sai dai ga mota gwamnati ta zo kawai kofar gida ta yi fake domin ya ce matukar ya samu damar magana sai ya faɗi gaskiya sai ya faɗi Qur'ani da Sunna to dan haka to an rasa yadda za a yi a shafe bakin shi da mai kujerar haji Albani ya je haji har ya ainihin ka iya kirgawa to menene ya zauna a Makka ya zauna a Madina ya karanta to menene yake sha'awa a duniya shi a yau kuma dattijan da ya kai shekaru 86 duk duniya wai kamata ya ji tsoro in ba Allah ba amma saboda kwadayi sai kaga wani ya zama ainihin wa jama'a fa jama'a wa awa so yake tarai tattare wai kai muke ba ƴaƴan shi da talauci shi uban shi ne ya mutu ya bar shi da talauci ba Allah ya azurta shi ba in ya mutu ya bar ƴaƴan shi da talauci Allah ba zai azurta su ba to amma garin haka ne duk wani mutuncin da'awa ainihin yake zubewa yake watsewa sai kaga da'awa ta taso kamar hasken rana amma wallahi sai kaga kamar hafkarin na nefa karshe al'amari ya lalace to haka ya rayu sai dai akai shi nan yayin sallar azhar an jima azo akai shi nan yayin sallar ainihin magriba amma duk da haka yana nan yana rubuce-rubucen shi yana ainihin yada da'awar shi almajirai su zo cikin gida ayi darussa a yada alheri dalibai kuma sun fi miliyan ko ina ka buga a duniya ga mun nan mu ma gashi muna ta yadawa ba yadda ka iya da mu zakkaka ba za mu karba ba sadakarka ba mu so gudunmuwanka ba mu so agajin gaggawanka ba mu so inda gaske kake ga kutare can da makafai suna bukata amma mu kam nan ka zo ai sunna kawai kai ne alhaji wane ranka ya dadewa ne dan siyasa wane wane ne kai ko wane ne kawai in ba sunna babba abin da ya gama mu da kai ba mu bukatar komai wurin ka dan Allah bai baka abin da muke so ba jama'a mun gane wannan da kyau ko qultu shine ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani mai littafi wane mutum manya kenan ba manya ba wallahi ba kai saka ce qulta ba man anta da zaka ce qultu dan tsako da kai sai ce wa muallifuna jazahullahu khairan mawallafin littafin nan namu shine wa Al-Sheikh Said Sabiq yace Allah ya saka mishi da alheri mai littafin fiqh sunna dan kun ga wannan littafi ta'liqi ne wai wannan sharafa gece fa ake yi ga fiqh sunna za a yi jawabi shine sai yace Allah ya saka mai da alheri wa in kana kad hada anis sawabi ko da yake ya kauce wa abin da yake daidai ma'aman hada anhu min al-jamaahir tare da sauran jama'ar da suka kauce wa abin da yake daidai wadanda suke jama'a ne masu yawa kama sai ati bayanu zalika fi mawadhi'ihi min at-ta'liqi alayhi kamar yadda ainihin wato bayanai za su zo akan haka a wuraren da duk ya kamata ai ta'liqi ko da yake mai fiqh sunna ya kauce wa shi ma wadannan ka'idojin sai zo kan hadisi sahihi sai ce ruwaya ko kila ko hukiya sai zo kan hadisi da'ifi sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko amara ko fa'ala ko makamancin haka kun ga ya kauce wa abin da yake daidai ne sai malam albani yace fa inna li ra'yan khassan fima hakahu an-nawawi fima hakahu an-nawawi anil ulama'i yace sai dai ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani ina da wani ra'ayi na musamman game da waccan magana da Nawawi ya bada labarin cewa kwararrun malamai sun ainihin fade ta wanda ya ciro ta daga gare su la buddali min al-idla'i bihi babu makawa sai na kwararo wannan magana sai na koro ta wannan ra'ayin nawa sai na fada bi hadhihi al-munasaba a wannan gurin sai na fada fa aqulu ga abin da nake cewa idza kana min al-musallami bihi shar'an annahu yanbaghi mukhatabatu an-nasi bima yafhamuna ma amkana inda ya zama al'amari ne wanda yake a shar'ance an sallama cewa ya kamata a rinka wa mutane magana irin wadda za su fahimta gurgurdan iko ko domin sayyidina ali a cikin riwayar bukhari wadda take mu'allaka yace khat ainihin wato khatibun nasa bima ya'rifun ko bima yafhamun aturiduna an yukathiba an yukathiba Allah an yukathiba Allah wa rasula an yukathiba Allah wa rasula yace ku rinka wa mutane magana da gurgurdan abin da za su iya fahimta so kuke yi su kareta Allah da manzon Allah ma'ana yanzu kar ka manta tunda muka fara karatun muqaddimar littafin nan nake cewa wannan karatun da kai kake ji na daga nesa a kasar ko kake kallo na a na video ba karatun wa'azi bane ta iya yiwa ka ji an farko wata magana ta fi karfin imaninka da kwakwalwarka to kashe ko kuma ka je ka danne ka dauki kira'a yafi maka zaman lafiya domin me wannan karatun ane wa dalibai ne wadanda kwakwalan wadannan daliban da ake wa daidai ne da su dauki wannan akai musu karatun da bai kai wannan ba to sai su ta gangadi domin me abubuwa za a yi ta gaya musu wanda zai zama maimai ne to amma kai da kake sabon musulunta ko kuma yanzu ne ka fara jin wa'azi ko makamantan haka sai ka je ka samu karatun ahlari ko ishmawi ko iziya ko qira'ar amma ko makamantan haka to daidai da kai kenan ma'ana yanzu kenan ana hudda ana da'awa ana kira ana kaiwayar da kowa daidai da abin da zai dauka ko to sai albani yace to in dai har wannan magana ta tabbata wanda yake kuma gaskiya ne ayi magana da mutane daidai da yadda kwakwalansu za su iya fahimta duk irin mutanen da kaje za ka yi musu wa'azi kai musu wa'azi daidai da kwakwalansu dubu mutanen makka da yake bakaken kafirai ne bakaken maguzawa ne arna ne arnan tsakanin duwatsu irin arnan kasashen nan namu arnan kan dutse ka san ko yaro sai ce kafirin kan dutse in aka ce mai ƙarya fa sai ce kafirin kan dutse to su kuma kafiran maka kafiran kasan dutse ne tsakanin duwatsu da duwatsu ainihin suke rayuwa waɗannan da yake bakaken kafirai ne sannan cikakkun jahilai ne gaba ɗaya ba su san komai ba sannan kuma ainihin rayuwa suke wadda take uncivilized suna rayuwa ne a wata irin bagidajiyar duniya globalization al-aulama wayewar kan duniya na zamanin su bai kai gare su ba sai Allah ya rinka bin su daidai da su da aya ta sauka sai su fadi bakan magana da aya ta sauka saboda jakai ne kafirai ne ba su da wayewar kai bakan maganan nan da suke fadi sai Allah yake mai musu da irin yadda ainihin ya kamata a mai musu dubi da Qur'ani ya sauka ya sauka ya sauka suka ƙaryata suka rasa yadda za su yi sai suka ta karkare sai aka yi ta aka kira ma'ana taron mutum miliyan 2 ne taron mutum miliyan kaza ne aka ce a zo a tsine wa makaryacin cikin mu albarka kai al'amarin nan yayi kamari Muhammad ya ce ba zai sassauta ba mu kuma ba za mu sassauta ba to a zo Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama suka ce ya Allah wannan alqur'ani koda gaskiya ne daga gare ka mu kan mun kafirce in ka isa kai mana ruwan kwarankwasa kaga wannan magana ce irin ta bakaken arna bakaken jahilai to bai kamata a bi su a hankali ba sai Allah madaukakin sarki sai ya dubi darajar manzon Allah na cikin su sai ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ai Allah ya so ku bakaken kafirai manzon Allah na rayuwa cikin ku shine kawai yasa Allah ba zai muku azaba ba kuma ba yadda ma Allah zai yi azaba ko manzon Allah bai nan domin akwai mu'minai kadan wadanda suke roƙon Allah suke istighfari wa malahum to sai Allah ya dawo kan wadannan bakaken kafiran yace amma me zai hana Allah ya musu azaba wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kanu awliya'u wa ma kanu awliya'a me zai hana Allah ba zai musu azaba ba suna hana mutane zuwa aikin haji da ziyarar dakin Allah sannan su kuma makiyan Allah ne ba masoyin su ba masoyan Allah to kaga bakaken kafirai ke da aka dawo Madina Yahudawa su kuma mutane ne masu karatu amma ba su aiki da karatu sannan suka zama ga ilimi ga aiki irin na jahilai su ma sai Allah ya bi su da yadda ya dace da su da Allah ya ce manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai baiwa Allah kyakkyawan rance wa ana duk sadakar da ka bayar rance ne ka bayar mai kyau sai suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ashe Allah talaka ne mu ne masu kudi tunda yake neman bashi a wurin mu sannan Allah madaukakin sarki ya ce fayudha'ifahu lahu Allah in ya tashi biyan ka wannan rance ninka maka ninkin baninkin sai suka ce kun gani Allah shine ya fara kaulun bila amali Allah shine mai fade ba cikawa shi ya ce kada a ci riba kada a ci bashi a tashi biya a ninka kuma gashi ya ce mu bashi bashi kuma in mun bashi zai ninka mana ninkin baninkin kun ji Allah yana shela zai ci bashi da ruwa can kuma ya ce ba ke kun ga kaulun bila amali to Yahudawa kenan haka Allah ya rinka ba su amsa daidai da irin bakaken maganganun da suka rinka yi Kiristoci kuma da ya zama su kuma ga zuhudu ga zikiri in an ce zikiri irin yadda zaka je su su yi tawaƙe waƙe suna mararaicewa suna tawali'u amma ga dan banzan taurin kai saboda jahilci to in suka yi magana su kuma sai Allah ya ba su amsa irin wadda ake ba jahilai masu tawali'u لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه a wadanda suka ce Allah dayan alloli uku ne sun zama kafirai sai Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahu wahid haba kristoci ai ba wani Allah an ba guda daya ba wa illam yantahu amma yaquluna in basu bar irin wannan bakar magana da suke fadi wa Allah ba la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun ali kafiran cikin su azaba za ta same su kaga sai Allah ya ware saboda akwai masu tawali amma Yahudawa fa idan guda daya bakan maganan Allah ya tashi aika musu daban duka sai buge su baki daya sai ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula sai kawo al yahudu sannan ya nakasa su a larabce sai ya ce al yahudu Yahudawa ta ce ma'ana sai mai da su wulakantattu karnuka burai jakuna mata ce wa qalatil yahudu Yahudawa ta ce yadullahi maghlula Allah marowaci ne sai Allah ya ce ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah ya murda hannunsu Allah ya tsine musu albarka sakamakon bakan maganar da suka fadi bal ya dahu mabsutatani hannayen Allah a shimfidan suke yunfiqu kaifa yasha Allah na ciyarwa yadda yake so to haka ake wa'azi jama'a yadda kuke jin muke wa'azuzzukan nan anan musamman masu jin mu daga nesa kullun sai mutun ya aiko da goran gayyata irin yadda akai wa'azin nan yaji a muciya ko a tudun wada markazu salafiya a zo garin su ai musu ayya kwakwalan mutanen kauyen ku ba su isa su dauke irin wannan wallahi karshen ta sun fara fahimta sunna sai su ridda bar mu mi musu wa'azi daidai da kwakwalan su muna nan muna tarbiyyar su muna nan muna ziyara su har wataran sai akai su wannan domin nan da kaji ake wannan wa'azin ba yau aka fara ba ba bana ba ba shekara 10 ba yau wajen shekara 19 da suka wuce ake gwagwarmaya ana nan din ma da aka fara da qawaidi aka fara kaga ka qawaidi in ba maganan nan da ya fadi wa man la ya'rifu ha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila ba duk qawaidi ba magana mai nauyi farallan alula ne da na sallah guda bakwai wannan 15 wannan kaza wannan kaza wannan kaza da abin yayi abu ne mai qawaidi ya ga mutanen nan fa da gaske suke ba za su koya ba sai yace kai duk wanda bai iya ba fa bai da sallah kuma sallar shi ta baci to kaga ni to nan ne kawai magana mai zafiya qawaidi to haka ake yi haka in aka je wa'azi haka ake bin mutane da gurgurdan yadda suke to malam albani yace to tunda dai wannan magana kowa ya amince da ita wa kana listilahul madhkur anil muhaqqiqina la ya'rifuhu aktharun nas ya zan kuma irin waɗancan ka'idoji da aka ambata daga manyan malamai gogaggu mafi yawancin mutane ba su san su ba ko fahum la yufarriquna baina qawli alqa'il qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ruwiya an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zan mafi yawancin mutane a yau ba sa iya bambance tsakanin maganar mai magana in mai magana yace manzon Allah yace da maganar da mai magana yace an ruwaito daga manzon Allah mutane ba sa iya bambancewa me yasa liqillatil mushtaghilina bi ilmi sunna saboda karancin wadanda suke shagaltuwa da ilimi da koyan sunna suna da karanci wannan karanci ko ina ne a duniya abin takeici da mamaki tafi jami'ar Bayero da kake ganin cewa ita ce jami'a da ake ganin a Najeriya babu jami'ar da ta kaita wajen musulunci ko jami'ar Danfodio ko jami'ar ABU ko jami'ar Maiduguri waɗannan jami'o'i ana ga musulunci yayi karfi a cikin su amma sai kaga dalibi ya je ya gama degree wani ma ya gama degree digirgir amma gaba ɗaya ilimin da ya shafi ilmin sunna bai dame shi ya ake sanin sunna ilimin mustalah a iya tantancewa haka in ka tafi kasashen waje jami'ar islamiyya ne sai kaga yan Najeriya ba su cika damuwa da waɗannan abubuwan ba yan Najeriya ta ainihin kudu maso yamma yarabawa kenan sun fi karanta lughal arabiyya yan Najeriya ainihin yan arewa su kuma galibi sun fi karatu ainihin akan shari'a kadan daga cikin su suke akan ainihin usulul da'wa ainihin ad-da'wa wa usulul din sai yan wadanda ba a rasa ba biyu uku kadan zaka samu sun shiga cikin ainihin wato abin nan me yake da suna bangaren ainihin hadisi wa in kana sun kawo uzuri da cewa an samu wasu miyagun malumma ne a kasan nan wadanda an aiko da takaddun samun jarabawa ta hannun su sai su dakile sai bayan watanni duk an gama raban ainihin kulliyat faculties wadanda ake rige-rige nan sai dan Najeriya ije a makare to sai a ce to shikenan shiga shari'a nan ne ba a cika damuwa ba to gashi nan Allah ya albarkace mu saboda kyakkyawan nufin mu kuma gashi shari'ar ta zo kaga alhamdulillah amma kuma fa shari'a ba za ta yiwu ba illa bi ilmi sunna an fahimci wannan da kyau ko jama'a malamai suka ce yadda ka san duk wani tsuntsu da zai gauran tashi ya tashi ƙarya yake bai kai kamar hankaka ko shiruwa ba ba wani tsuntsu da ya kai shiruwa ƙwarewa wajen tashi da zai zo yayi sufa ya fusgi dan tsakoyi sama to ba wanda ya kai shiruwa ko haka aka ce duk wata fiffirwa duk wata daukaka da wani malami zai samu a duniya in bai san ilimin sunna ba babu shakka ainihin gazawar shi kamar gazawar jemage ce daga gazawa ainihin shiruwa jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to mutane ba sa ainihin iya bambance mai magana ice annabi ya ce ko yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam Muhammad Nasiruddin al-Albani yace to kaga ko tunda haka ne fa inni ara annahu la budda min at-tasrih bi sihhati al-hadisi aw da'fihi to ya zama ba makawa kenan sai an fito karara an fadi ingancin hadisi ko kuma raunin shi tunda dai in ka ce ruwaya ba su san ka raunana ba yanzu a cikin littafin al-kalimut tayyib na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in kana karantawa in yazo kan hadisan da ya san masu rauni ne sai ya ce ruwaya kawai shikenan ya raunana su haka shi kanshi al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi al-Adhkar in ya ce ruwaya ya raunana amma in ya tabbatar sahihi ne a wurin shi sai ya ce ruwina jama'a mun gane to amma tunda an waye gari yanzu mutane ba su gane wannan ita ce magana da nake gaya muku a dazu cewa malam zai fade ta cewa ashe to yanzu kawo isnadi ko kuma kawo irin waɗannan ka'idoji ba su gamsar ba sai ka fito karara ka faɗa kenan wannan irin nasihar almajiran duniya na Muhammad Nasiruddin al-Albani suka dauka shi yasa duk wani littafi in suka dauka suna aiki akan shi duk yadda gudu di yadda marmaza ta kai a littafi ne a hudubar juma'a ne hudubar idi ne muqaddiman littafi ne matakar sun kawo hadisi sai sun yi agurguje cewa wane ya fitar da shi ya inganta ko bai inganta to haka ake so malami ya karantar da ku ku karantu ku yi ilimi ku zama malamai bayan shi shikenan sai zama da'awar ba ta rushe ba kenan yanzu Muhammad Nasiruddin Al-Albani kamar ma yanzu ake tsakiyar da'awar saboda daliban yanzu ne ma suke ƙara fitowa wannan yace malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya taba zuwa ƙauyen mu ya zo garin mu ya karantar da mu sunna sai da ya wata 5 a cikin mu yana karantar da mu sunna don haka ni almajirin shi ne wannan yace ni ina bin darasin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a kasusuwa ainihin da nake samowa wannan yace kaza wannan shi yasa ko ina sai kaga صححه شيخنا العلامة الألباني صححه الألباني ضعفه الألباني على رغم أنوف الحق دينا كو كاسو كو كاكي كو وكذات ميدا كي تكسي أمفلا domin Allah ne ya bada izini Allah kuma shike daukaka wanda yaso duk wanda Allah ya daukaka shikenan kawai ka bari ka kaiwa Allah jayayya in ba haka ba mai hasada da Allah yake jayayya domin inda matsayi kaza wani ke ba kanshi mai wa kafuwa na iya jawabi mai wa kafuwa na iya surutu mai wa kafuwa na iya sallah mai wa kafuwa na sujuda mai wa kafuwa na tsoron Allah amma sai Allah yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu sai ka amince jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ya damu ko mutanen Makka kenan da annabi yazo ya fara wa'azi sai suka ce yanzu nan Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan gidan Abu Talib maraya wanda gidansu ba sarauta ba muqami ba ƴan boko ba ba ƴan arabiya ba ba su da jali ba wanda ya ji labarin su kuma wai sai a ce wai Allah ya rasa wanda zai aiko ya aiko Abu Jahal mana wanda an san tsohon dan tauri ne ya aiko Abu Sufyan mana wanda duk garin nan an san shine shugaba mai kudi sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya kamata ya aje manzancin shi ya aje amanar shi ya baiwa Muhammadu dan Abdullahi ka bi shi ka shiga aljanna ka kafirce mishi ka shiga wuta ka dawwama khalidan fiha abadan ka'ida kenan to wallahi haka dan an fara da awa sunna yanzu ai wani ne ai bai rabe ne ai a idan ma aka haife shi ai ma ba nufe ne ai nan bako ne duk waɗannan kalmomi ne na kafirci wallahi wajibi ne ka janye su kawai ka bi sunna jama'a mun fahimci wannan da kyau sai ainihin malam yace la budda a fito karar a bayyana matsayin irin wannan hadisi domin ka duba ga wata kisa da na taba gaya muku wani yana zauna bakin titi yana shan rake haka ko yana cin rogo ko wani abu cikin malaman hadisi da suka gabata sai babban malami ne aka babban malami da nadi kuma yana zauna bakin titi yana cin ayaba yana cin gyada yana sai wani yace akramakallahu jama'a na ta wuce suna ganin ka ba za ka dan janye gefe guda haka ka dan ci abin nan ba ga su ganka ba sai yace waɗannan ai shanu ne ba mutane ba ce akramakallahu jama'a na wucewa mutane ka ce kuma shanu ne yace bari tunda baka yadda baka bari Allah ya kai mu da magariba sai na gaskata maka cewa waɗannan mutanen shanu ne magariba nayi an yi sallah sai miƙe yace ruwina min ghairi wajhin ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace mun ruwaito ta fuskoki da dama ba fuska ɗaya ba daga manzon Allah cewa manzon Allah ya ce man balagha lisanuhu arnabata anfihi dakhala aljanna wanda duk gefan leban shi ya tabo harshe gefan harshen shi ya tabo karan hancin shi to zai shiga aljanna nan da nan kowa haka sai zazzago harshe yana son ya kai yace alam ukhbirka annahum baqar ban gaya maka shanu bane ba saniya bace take zaro harshe tana lashin take hancinta yace ka gani ko yace to waɗannan ne kake ganin suna da mutuncin da zaka kauda bakinka kana cin abinci ka ci gaban su kawai kana cin abinci gaban saniya zaka ji kunyata yace to haka waɗannan su Allah ya kiyaye ta. Yace to dole ne a tsaya a bayyana mutane warewake a ce wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Wannan hadisi ƙarya ne ko kaza kaza sai yace daf'an li'iham daf'an lil'ihami. Yace saboda a tunkude rudi kar mutane su rudi cewa tunda dai kawai an ce ruya ko an ko kila ko hukiya su dauka wannan abu ya ainihin inganta. Allah ya shirya da mu. sai malam yace kama yushiru ila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nuni da cewa bi qaulihi da yace da ma yuribuka ila ma la yuribuka kabar abin da ke sanya ka shakka ka san ka koma zuwa ga abin da bai sanya ka shakka idan ka ce ruwiya ko kila ko hukiya kai kanka kana da shakkar ya inganta ko bai inganta ba kuma jama'a za su gane abin da kake nufi ko ba za su gane ba to tunda haka ne ka bar abin da kake shakka ka koma abin da baka shakka ka fadi matsayin hadisin kai tsaye in baka sani ba kamar yadda muka ji a baya ka je ka tambayi wanda ya sani sai ka ce Tirmidhi ya inganta shi ko Albani ya inganta shi ko Nawawi ya inganta shi ko makamancin haka jama'an gane wannan da kyau malai yace rawahu an-nasa'i wa tirmidhi al-imam an-nasa'i da tirmidhi suka ruwaito wannan hadisi wa huwa mukharrajun fi irwa'il ghalil wannan hadisi malam yace yana nan an fitar maka da shi a cikin littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil alamba hadisi na 274 wa ghairihi da shi da wani ainihin littafin kama ainihin sahih na sunan an-nasa'i na albani da sahih na sunan at-tirmidhi dukkan sunan albani da ainihin makamantan su Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji ladabin da aka koya mana yau shine duk hadisin da bai tabbata ba kakkace ainihin qalam rasulullahi manzon Allah ya ce ko a sai dai ka ce an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda yadda lokaci ainihin ya taho insha Allah ta'ala zamu saurara anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah ya haddace qur'ani ya haddace hadisi ya haddace zahabi yace da za a tsaida ni tsakanin rukunul